sana Arabu Abdulkadir Umar Kayo
jiya mun samu ibtila'i na nitsewan jirgin ruwa cikin gogin mu na nan kirfi kuma kamar yadda ka sani ta karamar hukumar kirfi wani sashi na karamar hukumar kogi ya raba shi da dan uwansa wanda yake dole sai an yi amfani da kwale-kwale kafin a iya sai sun wasu garuka kuma muhimman garuka ko masu matukar yawa a wannan yanki na karamar hukumar din
haka ne
so akwai mutane wanda suka shiga jirgin kwale-kwale wanda sadan da Allah har yanzu ba wanda zai fito fili ya ce maka ga yawan mutanen amma dai a sashiyar suna sun kai sama da 30
haka
sun shiga wannan kwale-kwale ne saboda kasan da yake hidimomi na karkara ba registering din abun ake yi ba so ba wanda zai ce maka ga yawan mutanen da suka shiga wannan kwale-kwale ne gaskiya har yanzu
haka ne
so suna cikin tsakiyar kogi cikin hukuncin Allah dai aka samu hadari suka nitsa cikin kogi din wanda suka iya ruwa sun iya fita da kansu wasu kuma wanda har yanzu magana da muke da kai gaskiya babu wani tabbaci na yawan mutanen da masu karasa rayuka su kai da Allah cikin al'amarin domin har yanzu ga mutum da yake ga iya samu gawakin ba iya samu su to muna har yanzu kuma muna samun rahotanni mutane suka zo daga kauyuka da suke kusa-kusa suna cikin yan uwa haka da sauransu shi yasa muke hasashen cewa mutanen da suke cikin wannan kwale-kwale din masu haura mutum 30 da ake magana akai gaskiya
to kamar akwai wanda suka samu suka tsirar da ransu ganin cewa kace akwai wanda suka iya to kamar wanda suka iya ruwa sun kokarin fita
eh so far gaskiya mun iya an samu nasarar samu akalla mutum 14 a cikin waɗannan mutanen da suka samu wannan hadari din sun samu nasarar fita daga cikin wannan kogi din
okay
amma dai sauran mutane din gaskiya har yanzu babu wani cikakken labarin yanayin da suke ciki kuma har yanzu kamar jama'a bayani a baya ga wakin ma ba iya samu ga mutum da yake ka iya samu
kaman yaya kai gani ko ko menene za a yi don saboda hanyar nan dai ta ruwa ne ta kogi ne ake bi eh kaman me za a yi
well gaskiya wannan matsalar fadan da Allah babba ce kuma duk wanda ya san yanayin yadda karamar hukumar take ya san shi kansa wannan kogi ko kuma kada da ake magana in har za a yi ta abu ne wanda muna ganin cewa lallai dole sai gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin saboda gaskiya kada ce mai girman gaske kuma ba wai gogin ya rabu kusan kashi biyu a wasu guraren ma ya rabu kusan kashi uku a wasu guraren za ka shiga jirgi sau ɗaya ka fita ka sake zuwa ka shiga wani ka sake shiga wani don nau'i kashi uku so kaga gaskiya ba karamin aiki ba ne so al'amari ne dai wanda muna kokari mu ga wani hanyoyi za mu dauka yadda za a dan samu sauki na faruwar wannan al'amari da ya faru a wannan lokaci to muna samun cases na irin wannan al'amari jifa-jifa amma gaskiya mun taba experience wani abu makamancin haka ba so amma insha Allah ta'ala mu dai a matakin majalisa da kuma gwamnati akwai kokari da muke yi wajen tabbatar da cewa an kawo dauki ma al'umman da suke rayuwa a wannan sashi na karamar hukumar kirfi saboda kiyaye faruwar wani abu makamancin haka gaba
to su wa'inda yake suka samu suka tseren nan akwai wani taimako da ake musu kamar asibiti ko wani ba duba lafiyansu
wai akasarin su a yanzu haka suna asibitoci wasu kuma gaskiya da yake mu kasan gurin da duk aka ce maka akwai ruwa to da ka samu wanda suke rayuwa a wannan gurin gwanayen ruwa ne so sun iya fita da kansu kuma ba su fita cikin wani yanayi marasa kyauwa so sun ci gaba da uzurorinsu amma waɗanda kuma suka dan samu matsala suna asibiti yanzu haka suna karɓar magani girma gwamna da ya ji labarin ya tura ni domin na je na ciki halin da ake ciki kuma na je ɗin na koma kuma na yi rikotin masa halin da ake ciki kuma yanzu haka magana da nake gaya maka yana hanya zai zo nan karamar hukumar kirfi domin ya zo ya gani wa idonsa ya kuma yi ma waɗanda suka rasa rayukansu jajen wannan ibtila'i da ya faru gare mu sunana Arabu Abdulkadir Umar Kayo